ta 23 ya kulu wa ana ashhadu an la ilaha illa Allah wa dahu la sharika lahu wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu raditu billahi rabban wa bi Muhammadin rasulan wa bil islam dinan yaqulu dhalika aqiba tashahhudil mu'adhdhin to wannan wani kari ne wala an samu riwaya a daidai lokacin da ladan yace ashhadu ashhadu din nan to ya halatta kace wa ana ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lahu wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu mimma na shaida babu ambota cancanta sai Allah kuma annabi Muhammad bawan Allah ne manzon Allah ne raditu billahi rabban na yadda da Allah a matsayin ubangiji mai mallaka mai tasarrufi mai tsara al'amura wa bi Muhammadin rasulan kuma annabi Muhammad manzuni daga Allah tabaraka wa ta'ala kuma ya isar da manzanci wa bil islami dinan kuma addinin musulunci na yadda da shi shine addini na yadda da hukuncin musulunci na yadda da shari'ar musulunci yace ya kulu dalika mutum zai faɗi wannan bayan mai kiran sallah yace ashhadu ta farko ya faɗa ta ashhadu ta biyu ma ya faɗa ashhadu alla ilaha illallah ya faɗa ashhadu anna muhammadar rasulullah ya faɗa so kaga wannan wani ƙari ne kenan akwai inda zaka iya shigar da wannan shi ma duka idan ka ga dama wannan ibnu khuzaimah ya fada wannan riwaya kuma ingantacciya ne